soyayya ta nasa raniya raniya dan in guji cuta Allah ne mai kariya kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya tarbiya lafazan ta da dadi samsam ba ta ashariya ashariya na zangonin so dole ayi bin jiniya inda ta huki yo dauki kin tarba ta soyayya
Sabina soyayya